بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر الصبر أشرن دا ترى غوتن جماد الآخرة shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Disamba 2025. Wannan shine darasi na 95 cikin jerin darussa daga littafin As-Sunna, wallafar al-Imam Abu Bakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi. Al-Imam ibn Abi Asim ya rasu a shekara ta 287 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Wannan littafi nashi yana daga cikin muhimman littafai wanda ake tsakuro aqida da tafarkin magabata na ƙware daga cikin sa. Allah ya saka mishi alkhairi. Idan ba manta ba, mallam yana mana magana akan manhaji na mu'amala da ahli sunna suke yi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, girmama su da ambaton falalar su da shaida abinda Allah ya shaida akan su da manzo ya shaida akan su na ayyukansu na alkhairi da falalarsu, da kuma kauda kai akan abin da ya faru dan adanci ko kurakurai ko sirke tarikita ta duniya. Yana mana bayani akan babun da ya shafi falalolin Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sirkinsa kuma halifansa na hudu a cikin jirangir halifufun nan guda hudu da Annabi ya ce wato shiryayyu ne masu shiryatawa. Za mu tashi a lambar tarjama ta 1355. Malam ya ce haddasana Abu Bakrin qala haddasana Sharikun an Abi Ishaqa an Habashi ibn Junada qala qultu ya Aba Ishaqa aina ra'aytahu qala waqafa alaina fi majlisina fa qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu aliyun minni wa ana minhu wala yu'addi anni illa aliyun. Wannan isnadi malam ya kawo shi ta hanyar wato malaminsa Abu Bakar ibn Abi Shayba kenan, daga Sharik ibn Abdullahi al-Qadi, Sharik wanda yana da matsala a wajen karfin haddarsa, daga Abu Ishaqa wato As-Sabi'i kenan, daga Habashi ibn Junada qala yace fa qultu sai nace. Wato wannan cikon riwaya ne akan riwayoyin da aka yi ta ambata a baya waɗanda suke bayyana ainihin wato zancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ga masjidin Sayyidina Ali. Fa qala yace wa qafa alaina fi majlisina fa qala, ya tsaya annan cikin wannan majalisin namu. Sannan sai yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzo Allah yana cewa aliyun minni, aliyu daga gare ni ne, wa ana minhu, ni ma daga gare shi. Shi wancan mai magana wato Habashi ibn Junadata al-Azdi shine yake bada wannan labari cewa Sayyidina Ali ya tsaya ya ce musu Annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya gaya masa, la yu'addi anni illa aliyu, ba wanda zai yi mana aikin nan da na saka shi sai Sayyidina Ali radiyallahu anhu, wato aikin wakilci na ainihin wato kai saƙon wato bara'atullahi minal kafirina da aka bashi cewa ya je kai ƙasar Makka. Saboda a ɗabi'ar Larabawa duk irin wannan wakilcin to dole sai ɗan uwanka ne na jini zai yi maka. Wannan isnadi ne isnadi hasan, saboda an samu mutaba'a ga Sharik ibn Abdullahi wanda saduqun ne amma sayyul hibs. Asalin hadisin yana cikin Musannab na Ibn Abi Shayba kamar da ake gani, da kuma Sunan Ibn Majah da Al-Mu'jam al-Tabarani a cikin al-Bin nan wato al-Kabir, al-Mu'jam al-Kabir. Sannan da Yaqub ibn al-Fasawi a cikin tarikh dinsa, da kuma al-Imam an-Nasa'i a cikin Khasa'is da cikin Fadail, haka na Ahmad ibn Hanbal shi ma ya rawaito shi. Wa haddathana Uhban ibn Baqiyya qala haddathana Khalid an al-Ajlah an Abi Zubairi an Jabir qala, yace in tajannabi sallallahu alaihi wasallama Ali ibn Abi Talib fa qala an-nasu ya Rasulullah laqad talat munajatukuma li'aliyin, munajatuka li'aliyin qala ma man tajaytuhu walakinna Allahan tajahu, wannan shi kuma isnadi daga Wahban ibn Khalid. Wahab shine Wahban ibn Khalid ibn Baqiya, shi kuma daga Khalid ibn Abdullah al-Wasit yake, wanda kamar yadda Ibn Hazari yake faɗa yake cewa saduqun shi'iyyun, mai gaskiya ne amma ba shi'i ne. To shine yake riwaya daga al-Ajlah, shi ma Ajlah shi ma yana da irin waccan siffa, saduqun shi'iyyun, daga Abu Zubair daga Jabir. Abu Zubair yayi an ana daga Jabir, wanda isnadi irin wannan dole sai an bincike shi. Wannan ana ta Abu Zubair daga Jabir ba abin karɓa ba ce kai tsaye sai an bincike ta. Saka wannan isnadi yana da rauni. Ibn al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan ɗinsa. Shi ne yake cewa Sayyidina Ali sun keɓance suna ganawa, shine intaja daga munajati, sun keɓance suna ganawa da Sayyidina Ali da Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai mutane suka ga keɓancewar ta yi tsayi, sai mutane suka ce laqad talat munajatuka li Ali, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ganawar da kai da Sayyidina Ali ta yi tsayi, kun dade kuna ganawa, ko lafiya? Ala sai ya ce man tajaitu, ba ni nan ne mun gana da shi ba, walakin Allah antajahu, Allah ne ya umarce ni ya ce in gana da shi. Shine ma'anar walakin Allah antajahu, ai amaranillahu an antajiya ma'ahu, Allah ne ya umarce ni da in gana da shi. Haka suke fassara wajen. Da isnadin dai mai rauni ne saboda wannan ilolin guda biyu, an ana ta Abu Zubair an Jabir, da kuma al-Ajlah wanda yake da'ifun ne, shi'iyun ne, kuma ba shi da ƙarfin da za a shiri wayarsa shi kaɗai. Wallahu a'lam. Wa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani kenan. Qala haddathana Affan ibn Muslim al-Basri, babban malamin ƙasar Iraki din. An Mu'ad ibn Mu'ad Abu'l-Muthanna al-Basri, babban malami ne shi ma cikin malaman ƙasar Basra. Qala haddathana al-Qais ibn Rabi', shi ne yace daga al-Qais ibn Rabi', wanda ya samu tagayyara lamma kabira, shekarunsa sun yawa, ai ya zama ba yi da basira irin ta da. Qala haddathana Abu'l-Miqdam sunan shi Hisham ibn Ziyad, shi ma laysa bil qawi. An Abdurrahman al-Azraq, daga Abdurrahman al-Azraq, an Ali qala, Sayyidina Ali ya ce dakhala alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidana, wa ana na'imun ala manamati, ina kwance a wani shimfiɗi, shine manama shimfiɗi. Fastasqal Hasan wal Husayn, sai Hasan da Husayn suka nemi za su sha ruwa. Za a iya karanta shi haka, al Hasan wal Husayn, ko kuma fastasqal Hasana wal Husayna, sai ya ba Hasan da Husayn abin sha suka sha. Faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ce inni wa iyyaki, ya'ani Fatima wa hazaini, ya ce da ni da ke iyata, Fatima kenan radiyallahu anha, wa hazaini da waɗannan ƴan jikokin nawa guda biyu, wa hazar raqidu da wannan mutumin da yake bacci, mijinta kenan baban yaran, fi makanin wahidin yawmal qiyama, da ni da ku duka wuri guda za a tashe mu ranar alkiyama. Wannan isnadi ne mai rauni saboda wannan Qais ibn Rabi yana shigarwa da mutane abin da baya cikin hadisansu, haka malamai suka ce. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan riwaya a cikin Fada'il as-Sahaba, haka nan Abu Dawud at-Tayalisi a cikin Musnadinsa da shi da Bazzar, haka nan kuma Al-Imam at-Tabarani ya rawaito wata riwaya da take shahida ga wannan daga Abu Sa'id al-Khudri, da isnadi wanda yake ita ma mai rauni saboda Kusair ibn Yahya. A takaice dai wannan hadisi yana da shawahid kaman hadisin Kisa'i kuma kamantansu. Wallahu a'lam. Wa haddathana Abu Bakrin qala haddathana Ubaydullah ibn Musa an Fudail ibn Marzuq, shi ma Fudail ibn Marzuq mutumin ƙasar Kufa ne, kuma ɗan shi a Sayyidina Ali, yana da hadisi a cikin Al-Kutubul Arba'a, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah, da kuma a cikin Muslim amma mutaba'a, Muslim ya gwama shi da wani. To shi ne yake cewa Ibrahim ibn al-Hasan, daga Ibrahim ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, wannan Ibrahim ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu da suka tada ƙayar bayan lakutana, Ibrahim da Muhammad ibn al-Hasan, al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, za a yi tunawa mun karanta tarihinsa a cikin ajinmu na Faslul Sheikh Al-Albani, wanda suka tada ƙayar baya a zamanin Abu Ja'far Mansur, wanda ya kama su jikokin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne. Ya kama su, ɗaya daga cikinsu shi wannan Ibrahim ɗin ƙarshe, aka yi mishi sel, yadda ka ga ana yin kamar tukubar biredi, babu ƙofa, kawai a yi gini a mayar a rufe mutum, sai dai wundu da za a dinga leƙawa ana samun abinci. Haka suke yin wannan sel na zalunci. To a ainihin shi aka yi masa shi ne Ibrahim ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, ɗan uwansa Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Shi ne yake bamu riwaya an Fatimata bintil Husayn, daga wata innarsa kenan, ‘yar uwan mahaifinsa Fatima bintil Husayn, an Asma bintu Umaysin, daga Asma bintu Umays al-Khas'amiyya, wadda ta matar Ja'far al-Tayyar radiyallahu anhu, da ya rasu ta wuri sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, da ya rasu ta wuri sayyidina Ali. Duka wannan guda ukun mazajenta ne, kuma kowa ta haihu da shi. Shi ‘ya’yan suka zauna suna fira, kowa yana cewa abi khairun min abika, babana ya fi babanka, ta ce ku dena, kowa a cikinku baban shi mai daraja. Kuma duk waɗannan mazajen guda uku sai taiwa kowa ta kaba, saboda haka ta ga duniya ba ɗan kaɗan ba, ta ga musiba a duniya. Allah ya ƙara mata yadda. To wannan matar ta ce, ƙala ta ce, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuha ilaihi wa ra'suhu fi hijri Ali radiyallahu anhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana yi masa wahayi, kansa na kwance akan cinya sayyidina Ali radiyallahu anhu wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Wannan isnadi ne wanda yake rijalus sahih. Mazajensa sun cancanci a inganta isnadinsu, amma banda shi Ibrahim ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, shi kam ba shi daga cikin rijalus sahih, ba shi da riwayoyi irin waɗannan. Al-Imam al-Bukhari ya ambace shi a cikin kitabu tarikh, haka nan Ibn Hibbana ya kawo shi a cikin littafin shi al-Jarh wa Ta'dil, walam yadhkur fi jarhan wala ta'dila. To kuma da mun sha faɗa wannan magana, Ibn Hibbana in ya kadaita da amincewa da malami, to malamai suna kaffa da shi. To musamman kuma in kaji mutumin ya akwai shi a cikin tarikhul kabir na Imam al-Bukhari, to karka ɗauka wani sabon zance ne, domin mafi yawan abinda Ibn Hibbana ya dogara da shi wajen littafinsa, to ya kwaso shi ne daga at-tarikhul kabir na Imam al-Bukhari da kuma al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim. Mu kiyaye mafi yawan maganganun da Ibn Hibbana yake kawo wanda babu isnadi, akwai da yake ruwaitowa daga malamansa, amma in ka ji kawo magana kawai, to insha Allah kana dubawa za ka same ta a cikin tarikhul kabir ko littafin Ibn Abi Hatim, wallahu ta'ala ala. So daga isnadi ne wanda yake yasluhu litaqwiya, wallahu alam. Wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Abdullah ibn Numair an al-Ala ibn Salih at-Taymi, cewa mutumin ƙasar Kufa ne. Za mu ga duk wannan yawanci abinda za mu ja a wannan babukan galibi hadisan mutanen Kufa ne, saboda a cikinsa sayyidina Ali ya rayu, su ne ɗalibansa, su ne waziransa, su ne al'ummarsa. Saboda haka in an zo karatu akan tarihinsa za ka ga mafi yawa riwayarsu ce. Wannan mutum mai suna Al-Ala ibn Salih at-Taymi al-Kufi yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i. Shi ne yake cewa anil minhal, al-minhal ibn amrin maula bani asad Khuzaima, an abbad ibn abdillah, daga abbad ibn abdillahi, wannan abbad ibn abdillah to mutum ne mai rauni kwarai, wanda Imam al-Bukhari ya ce fihi nazar, ko Bukhari ya ce fihi nazar game da mai riwaya, to ya kwafte shi kenan. Shi sa Ibn Hazm yake cewa majhulun, ba a ma san shi ba. Qala yace samitu Aliyan radiyallahu anhu yaqul, yace naji sayyidina Ali yana cewa ana Abdullahi, ni bawan Allah ne, wa akhu rasulihi, kuma ni dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, wa ana siddiqul akbar, kuma ni ne mafi girman mai gaskiya, wala yaquluha ba'di illa kadhabul muftari, ba wanda zai ce shi ɗan uwan annabi ne ko mai gaskiya ne cikakke in dai bayan ni to sai ya zama na cewa ƙarya yake wala kad sallaitu qabla an-nasi bi sab'i sinin na kasance ina salla kafin mutane ma su fara salla kafin mutane su musulunta da shekara bakwai ina zai ma ina salla wannan isnadi ne dama mai rauni kuma zamu ga mutumin akwai nakara a cikin sa akwai nakara ba a kiran sayyidina ali da as-siddiqul akbar kuma batun salla ba za a iya fahimtar ya aka yi shekara bakwai yana salla shi kare ba so da haka akwai nakara a cikin mutumin wallahu alam hadisin yana cikin ko asarin yana cikin al-ada al-ahad wal masani da shi ibnu abi shayba a ibnu abi asim da littafin as-sunna abin nan wato musalman ibnu abi shayba da fadailus sahaba na ali ba muhammad da sunan ibnu majah da nasa'i a cikin khasa'is da abu nu'aymin a cikin ma'rifatu sahaba da sirwaito al-imam ibn al-jawzi ya ambaci wato wannan riwaya ya ambace ta a cikin littafin shi kitabul mawdu'at gabaki dai ma yace rushasshen zance ne mara inganci kwata kwata wallahu ta'ala a'lam wa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana waqi'un wa abu mu'awiya riwaya daga mutum biyu waqi' ibn al-jarrah da abu mu'awiya ad-darir dukkaninsu mutanen kufa anil a'mash daga suleiman ibn mihran al-a'mash shi ma mutumin kasar kufa babban malamin nan an adi ibn thabit daga adi ibn thabit an zirr ibn hubaysh daga zirr ibn hubaysh malamin qira'at malamin hadisi dai daga cikin waliyai cikin tabi'ai Allah ya gafarta masa an aliyin qala daga sayyidina ali yace wallazi falaqal habbata na rantsai da Allah wanda yake tsuro da abin nan da shuka wa bara an nasmata na rantsai da Allah wanda ya halicci rayuwa ahida innahu ahida ilayya nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam al-ummi wannan wanda ba shi rubutu ba ya karatu alladhina kama da Allah ta alladhina tabi'una an-nabiyyal ummiyya yatabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil cikin araf annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi al-ummi kamar yadda qur'ani ya ambata wurare akalla biyu kamar yadda kuma suka ba cikin hadisai daban-daban ko ma'anarsa shine mutumin da ba yi da training irin wannan da ake na karatu da rubutu wato karanta zance rubutacce da kuma iya rubuta zance a rubuce annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin wannan da yana yi da sun samu abin fade sai innama yu'allimuhu bashar aka ma basu fasa fade ba ko ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu aga yatlu shine karanta irin wannan da muke karanta baki wala takhutu shi kuma shine rubutawa sannan baya rubutawa baya karantawa wannan ya tabbata a tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba na ƙasa bace gare shi daraja ce falala ce amma za ka ga wasu daga cikin mutane da basu karatu koyi karatu a gun malamai ba basu san darajar ilimi da malamai ba suna daukan wannan a matsayin wani abu da su soki ahlus sunna da shi cewa ai suna ma cewa annabi jahili ne hasha Allah an yaqula hadha muslim ba muslim da zai faɗi wannan ko duk mai hankali ba zai sai faɗi wannan da can ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin ilimi ba inda Allah ya riga ya ilmantar da shi to kuma qur'ani ne ya faɗa cewa ummi gashi anan ma sayyidina ali yana faɗa cewa ummi ne kuma wannan riwaya tana cikin sahih muslim wannan tana cikin sahih muslim bata da wani kura zaka kira annabi sallallahu alaihi wasallam da ummi ba magana ce da za a ce wai tana da wata ma'ana mara kyau ba sai dai shi wanda zai ce haka zuciyarsa ce dama mara kyau sai dai mutum yana da zuciya mara kyau to komai a gunsa mara kyau ne kamar yadda mai fama da masasara ko zazzabi shi ne zai sha ruwa mai daɗi ruwan roba mai kyau ko zoɓo ma kawai sai ce ɗaci gare saboda bakin shi ne akwai ɗaci ina fata mun gano wannan malam ya ce sayyidina ali ya ce wato annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda baya yin rubutu din nan ya ce mini annahu la yuhibbuni illa mu'min babu mai kaunar sayyidina ali to sai mu'mini wala yubghiduni illa munafiqun babu kuma mai kin sayyidina ali sai munafiki to wannan malamai su yi kokari su sharhin wannan wajen me yake nufi me ma'anar illa mu'min wannan kenan daga cikin sifat na kamalul iman wato daga cikin cikai imanin mutum shine ya so mu'minai to kuma sayyidina Ali ɗaya ne daga cikin jagorori a cikin mu'minai idan ka san shi ka san matsayinsa a musulunci ka san dangantakarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san sawabin dinsa na jihadi da shiga musulunci da yayi da wurwuri ka san ayyukan da yayi da halifancinsa da alakarsa da da'awar musulunci da jihadinta babu abin da zai hana ka kaurace shi indai kai mu'mini ne dole ka kaurace shi a zuciyarka domin wannan shine irin mutumin da ake kauna a musulunci to kuma wannan kaunar dalili ce akan tabbatar imaninka da gaskatawarka kamar yadda kuma duk sauran mutanen kirki da mu'minai haka muke musu inda ka ji labarin wani mutum mujahidi ko wani mai wa'azi ko wani mutumin kirki mai sadaka ko mai taimakon addini duk wani mai hali nagari ko idan kai ma mai nagarta ne da ka ji labarin sai ka ji kana son shi ba sai ka gan shi ba ba sai kun yi zamani da shi ba ba sai kun rayu da shi ba ba sai ka dosani alherin da yake ba yanzu kawai ka ji labarin wani na alheri sai ka ji kana son shi wannan shine mafarin Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa duk duniya babu mutumin da ake kauna irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu wanda zai ji labarinsa da sirarsa sai ya kaunace shi hatta mutanen da ba su yi imani da shi ba suna kaunatar shi saboda kirkinsa da nagartarsa da halin girmansa da karamcinsa da jarumtarsa wanda zai ji labarinsa sai ya kaunace shi to haka shi ma nan gaban sayyidina Ali to wanda kuma duk ya san waɗannan abubuwan na sayyidina Ali da kuma baya san shi ko to ba zai ki san shi ba sai an akwai wani gilli a zuciyarsa wanda yake lalata imaninsa shine ma'anar munafurci na fata mun gane ɗan shi'a suna ɗaukar wannan a matsayin dalili akan cewa dole ka yi shi'a a lokacin da annabi yake faɗa wannan magana babu wani mutum mai suna ɗan shi'a babu kaga wannan ba su ake nufi kenan kuma lokacin madina na cike da makaunata ga sayyidina Ali radiyallahu anhu muhajirai da ansarawa makusanta gare shi ƴan ƙabilarsu da wanda ba makusanta ba saboda ƙaunar da suke masa mun karanta a baya cewa da zai yi auren Fatima radiyallahu anha ba yi da komai da zai bayar sahabbai su suka hada duk abin da za yi sayyidina Uthman shi ya sayi wani bargon shi ya siya don ya ba shi kuɗin da zai yi sadaki ya siya ya ƙara mai kuɗi fiye da darajar bargon sannan kuma ya ce ka ci ka je kuma na baka shi kyauta yanzu ya biya sadaki mutanen Madina su kuma suka hada walima su suka kawo dabbobi aka yanka suka kawo gari aka yi abin nan abinci su suka kawo duk abin da aka sha a wajen na ruwa da abin sha na daɗi sannan kuma su suka taya shi aka gina ɗakin da ya zauna a cikin da matan kaga makaunta ne za su maka wannan ayi saboda haka a lokacin da annabi yake faɗa wannan magana Madina tana cike da masu ƙaunar sayyidina Ali radiyallahu anhu kuma babu wani a cikinsu da ake wa kallon irin abin da yanzu ake kira da ɗan shi'a yau na shi ba ɗan shi'a ake nufi kenan ana nufin muminai mutanen kirki wanda suke son sayyidina Ali a bisa tafarkin soyayya irin ta addini ba soyayya irin ta ta'addanci da ta da zaune tsaye ba ina fata mun gane saboda haka kai kuma da kake ba ɗan shi'a ba a matsayinka na musulmi gama gari kuma wani ilimi ne dai kai ba ɗan shi'a ba ne to kai kokari ka caji zuciyarka kar ka sake zama a cikin zuciyarka akwai wani ayota ko ɗanyaye ne na ƙiyayya da sayyidina Ali duk wata bid'a daga cikin wato abin nan ɗinta side effect ɗin bid'a tana haifar da bid'a mai kishiyantarta samun khawarija shi ya samar da murji'a waɗannan suna saurin kafirtawa waɗannan kuma su ce ba komai koma mai yi ba dai Allah mai gafara ne mai rahama shi samar da su samun mu'tazila masu murɗe fassara da mummunan fassara shi samar da kuma asha'ira su ma suka kama nasu aikin to haka samun rawafid shi ya haifar da wani nawasib wasu na ƙin sahabbai sai su kuma su gaci to mu kuma muna ƙin wanda kuke so din abin ya zama adawa to haka zaka ga a yanzu irin yadda a hankali a hankali mutane ba su lura ba samun ƴan ɗariƙun tijjaniya da ire-irensu waɗanda suke nuna suna wa annabi soyayya wadda ta saɓa wa abin da shari'a ya tanada sai ka samu su cikin ahlus sunna galibi jahilai ɗan ta'alumi ɗan karatun sa kai sai ka ji su kuma suna faɗan maganganu wanda ba su dace a faɗa ga jarumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kokarin yi wa waɗancan ɗan ɗariƙan wato raddi ko tunkarar su sai ka ji mutum ya buga wata katubara da sanan kullum muna ji ba daɗi dole mutum ya kiyaye bakinsa in yana magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan wani yayi zalunci a haƙin Allah kai ba za ka yi zalunci a haƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka sunan shi zalunci sai a gyara nasu zaluncin lokacin da dariƙa za su ce su ɗauki wani haƙin Allah su ba manzo sallallahu alaihi wasallama su ɗauki wata siffa ta Allah su ce su ba inyasi ko wani abu makamanci haka to idan ka zo za ka yi musu martani ba daidai ba ne ka yi musu irin lafazan da suka yi kai haka tozartar da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba daidai ba ne amma wannan yanzu wasu ustadai gani suke wannan shine wa tauhidi shine ilimi shine sunna ko ba haka bane san baya cikin karatu na fito ga shi cikin karatu ko ka ji wani malami gogagge da yasa abin da yake a ilimi yana irin wannan katubara ba to dama galibi masu irin maganganun mutane ne da ba a san su a gidan ilimi ba sai a zamanin social media ita ce kawai ta kawo su farfajiya tunda farfajiya ta riga ta bude babu wata katanga babu wani kariya malanta ta zama wata sil'a ce yanzu rahisa a da can ba a yin malanta haka ballantana a samu shahara haka da sauki duk wanda ka ji an ce malami ne da yake kantawa a zaure ko a masallaci ko yake zuwa yana wa'azi ba za ka tarar cewa ɗaliban ilimi da malamai su suka ba da shaida akan malantarsa sannan ake sauraronsa misali mu wanda muka karatun zaure a nan zariya shekara 35 bayan da suka wuce ko makamancin haka tun muna yan sakandare muke zuwa katan zaure duk wanda zaka je gurin shi tai akai ka san shi ka tuna ya akai ka san cewa wani malamin zaure ne wasu wanda suke karatu a gurin shi ko wasu malamai da suke karantar da ku sauyin shi za ku ce ku je gun wani sannan za ku je gurin shi ba kuma san ina yake ko ina ne gidan shi ko majalisar shi ba mu duk da haka muka san malamai da muka karatu a gurin su a zaure zaka ji labarin su ne a gurin ɗaliban ilimi ko a gun malamai ƴan uwansu to amma yanzu a ina zaka ji labarin mutane da malantar su kawai akan Facebook da Instagram anan zaka gan su wanda ya fiye surutu ya fiye rashin kunya shi zai fiye tara followers daga nan kuma shikenan sai a fara gaita shi gari kasa kasa shikenan wai haka ya zama malami wa huwa arin anil ilm tamfir yake bayi da ilimin komai wani inda zamanin addini ne da ake addini da mutunci kama shi bai a kulle shi kisa mas'alar abin nan alhajar dokar wa'azi akwai ta addini ba zaka ji mutane suna inkarin ta tun zaka ji na inkarin cewa bai dace a ce akwai dokar wa'azi ba tsoro yake za ta cinye shi shi yasa da kyau kalla da kyau gani amma akwai ta wanda bai sani bai kuma yi karatu akwai tun zamanin daular Bani Umayya sarakunan Bani Umayya sun fara kafa dokoki game da wa'azi cewa in an zo aikin haji kada wanda ya bada fatawa sai Maliku sai Sufyan ibn Uyayna in a Madina kake ka tambayi Maliku in ka zo maka ka tambayi Sufyan ibn Uyayna an kafa wannan dokar in ka koma littafin Al-Faqih wal Mutafaqqih na Imamu Khatib al-Baghdadi yayi magana akan waɗannan ka'idoji da malamai suka dinga sawa su da sarakuna akan duk wanda bai cancanta yi wa'azi ba ka ba shi dama yi haka in ka zo nan kusa karanta littafin At-Ta'alum na Bakar Abu Zaid yayi wannan magana haka Ibnu Qayyim al-Jawziyya yayi wannan magana a cikin abin nan mai sunan shi Alamul Muqina Rabbil Alamin to dan me wani zai ce kwata kwata wai babu maganar dokar wa'azi a cikin addini kuma dama wannan dokoki ne na masalih mursala masalih ne in an ga ya dace dan ai kabin din wani abu dole a sa doka kamar dokar tuki ne speed da kiliya da randa babu ita a cikin karatu ko amma maslaha ce da in zamani ya zo da ita za a yi don a kiyaye rayukan mutane to kiyaye rayukan mutane bai kai darajar kiyaye addininsu ba addini na gaba da rai a yanzu da aka bar kowa yana ta faɗan abin da ya ga dama shin bai cancanta a kafa dokoki da za su hana wannan ba domin a hana wannan zance mara kyau yasasshiyar magana zance na jahilci zance na rashin dattaku a hana shi zuwa kunnuwan musulmi haka waɗanda suke yi a dakatar da su idan an ga alamar mutane ne da suke da alheri waɗanda idan sun samu ilimi za su yi amfani mutane, saboda suna da ƙwazo, suna da basira, suna da niyyar da'awa, amma ilimin su ne bai kai ba, sai a tsince su gaba ɗaya, sai a waka su makaranta, sai a ce to kai wannan su tafi Sudan, wannan su tafi Jami'ar Islamiyya, wannan su tafi Azhar, duk ku je ku yi karatu, wannan ku tafi UK, wannan ku tafi kaza, kowa ya je karatu, saboda ana ganin in suka yi karatu nan da shekaru za su amfani mutane, amma yanzu ba su da ilimin da za su amfana ta. Ya kamata a ce akwai wannan, amma ba ruwan gwamnati da irin wannan abin nan, kuma wasu abin da ake jin tsoro shine idan gwamnati ta shi doka wa'azi to za ta saka siyasa, ko abin da ake jin tsoro yake za ta saka siyasa sai mutananta sai wanda suke goyon bayanta. To wanne ne a kafu dararai, wanne ne a kafu dararai? Shin a bar mutane haka kara zube su dinga faɗin abin da suka ga dama ba kai ba gindi shi ya fi sauƙi, koko a ce gwamnatin ta saka doka kuma ta saka siyasa ta yadda waɗanda kawai ta yadda da su ne za su yi magana? Wannan kuma ya rage sai an auna. Amma dai mutane su san cewa akwai dokar wa'azi a cikin adabiyyat na addini, akwai shi. Inkarinta yana gwada jahilci ne kawai. Inkarin mutum ya ce san babu yana gwada karatun shi ne bai kai ba, amma akwai. Akwai wata ranar za mu zo karatu a kan shi insha Allah, sai a nuna inda wuraren su. Ga shi ne isharar buwar ga wasu wurare. Wallahu a'lam. Almuhim, kada mutum ya je garin kare wani abu da sunan shari'a ko tauhidi ko sunna ya taɓa wani abu daga cikin thawabit ko muqaddasat na musulunci, Qur'ani ko sunna ko darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko darajar sahabbai ko darajar hadisi, duk waɗannan muqaddasat ne, abubuwa ne, ababen girmamawa, hurmatullahi. To karka je wajen zaka wata magana akan addini kace zaka taɓa wannan, kamar irin wani abu da aka tayi a baya ne, wai a ce wai ana cikin wasu da suna ƴan usulubi, kamar yadda na sha faɗa, ni ba a nan Najeriya ban taɓa je inda wani ya taɓa inkarin wani abu da ake cewa usulubi ba. Domin in dai magana za a yi da harshe, to akwai wani abu da ake cewa usulubi a cikin shi, ya rage wani iri ne usulubi, mai sanyi ne ko mai zafi ko makamantansu. Amma duk wanda yake inkarin wai babu usulubi, shi ma ba usulubin yake ba, wato irin nashi ne akwai kenan. Ko mun gane, kamar ka ce ne rana ba ta fito ba, kuma yanzu gashi muna ƙarfe 9 saura. To kaga sai da ce in kai makaho ne, saboda ka bayar da ra'ayi mutum ya wani zance ya ce a cikin shi babu salo, salon zance wani abu ne lazimi ga harshe, to ya rage wani irin salo kake yi, kuma ya dace da inda kake zancen ko bai dace ba. To saboda haka dole mutum ya zama ya taka tsantsan wajen abin da zai faɗa, dan kada ya je yanzu abin da ya faɗa da wasu zuwa ga kiyaya ga sayyidina Ali shine saboda wasu suna son shi, suna fifita shi, so wanda yake mufrat ya wuce maka idarawa, suna ifrat a wajen ƙaunarsa da soyayyarsa, sai wannan ya jawo sai wasu suka ce su kuma bari mai kansu su zauna su kalli abin a ilmanci, sai suka koma suna yi waɗancan martani don su ba su haushi har suka kai zuwa ga taɓa janibin shi sayyidina Ali radiyallahu anhu. To mu dai aqidar mu ta Ahlus Sunna wal Jama'a ta ƴan salafiya ta musulmi shine muna ƙaunar sayyidina Ali, muna ƙaunar shi da darajarsa a musulunci, muna ba shi dukkanin girman da Allah ya ba shi, amma ba ma fifita shi akan waɗanda Allah ya fifita su a kan shi, ba kuma ma goyon bayan masu yin haka, ba kuma goyon bayan masu zage shi ko aibata shi, dukkanin ɓangarorin akan ɓata suke. Allah ka tsare mu daga ɓata. Kamar da muka ambata, wannan riwaya tana cikin Sahih Muslim da Zawaidul Musnadi na Abdullahi ɗan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal da Ibn Majah da Nasa'i a cikin Khasais. Wa haddathana Ayyub ibn al-Wazzan, Ayyub ibn Muhammad ibn Ziyad al-Wazzan قال حدثنا عروة بن مروان عروة بن مروان الرقي كنا وانا ابن حجر ياتي مقبول واتوينا نفهم عند المتابعة لكن هنا إسنادي ينا دا روني لك جنسا عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق السبيعي قال سألت ابن عمر عن علي عن عثمان وعلي ناتم بيا بلاي بن عمر شو أمي ذاك شيء جمد عثمان دا علي kala yace tasaluni an ali kayan sayyidina ali ne kake tambaya ta game da shi, ni ne zan yi magana akan sayyidina ali, baka san darajar shi bane kai? Fa qad ra'aytu makanahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni na ga darajar sa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Innahu sadda abwabal masjidi illa bab ali radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an rufe dukkanin kofofin masallaci sai kofar sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wannan isnadi ne mai rauni. Abin da ya tabbata dai a tarihance shine kofofin da aka bari guda biyu ne, ta sayyidina Ali din da kuma ta sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu. Saboda da yadda masallacin yake, saboda masallacin yana tsakiyar ƙwaryen garin Madina ne. Idan ka san masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake a yanzu, to asalin wancan na can cikin ake magana, wanda kuma duka wannan farfajiyar da aka mishi ƙarin su ne gidaje da anguwannin mutanen. Saboda kowa idan ya zo sai ya kula kofa ta daidai setting inda yake fitowa. Idan ta gabas yake fitowa, to kuma shi nan ta gabas, dama shi makwacin masallaci ne da ya fito ko zai shi. Idan ta arewa yake haka, in ta yamma yake haka, to da sai ya zama masallacin a mishi kofofi barkatai, kowa ya yi kofa iya convenience in shi da ta dace da inda yake fitowa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi rana kawai ya ce, to duka a toshe waɗannan kofofin, amma a bar kofa Abu Bakar radiyallahu anhu. Ita kuma kofa sayyidina Ali dama ta cikin gida ce, kuma sayyidina Ali gidan shi a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Gidan manzo Allah ko kuma kace gidajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna nan duka makalkala ne a jikin masallacin. Dukannan aka yi yusu ga su nan a jiki. Ko yanzu ka je YouTube in kai browsing za ka yi samun documentary na abinda aka yi na 3D wanda yake bada bayanin taqawur na ci gaban gina masallacin, za ka ga yadda abubuwan suke. To da haka sai aka bar masa kofarsa shi ma. Wannan na nuna darajarsa da kimarsa a idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ahmad ya rawaito wannan a cikin Musnad ɗinsa da kuma cikin Fada'ilus Sahaba. Wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abdullah ibn Qais al-Raqqashi al-Khazzaz an Ghassan ibn Burzain al-Tahawi Abu al-Miqdam al-Misri kin an Abi Sa'id al-Raqqashi qala yace dakhaltu ala Aisha fa qalat na shugugun Aisha sai take ce mini ma balu abin hasan yaqtulu ashabahu al-qurra. Ce wai me ya faru da Abu al-Hasan ne Aliyu kenan yake ta kashe mutanen sa al-ramumun, wato yan kalakatan nan, yan boko haram din nan, yan harawan su ne take nufi. Tunda kuma dukan su da jama'a shi ne, me ya faru ne yanzu kuma suke ta yakashi yake kashe su. Qala sai ya ce mata qultu ya ummul mu'minin, ce ya ki ummul mu'minin inna wajadna fil qatla dhasudiya, a cikin waɗanda aka kashe din fa cikin kasassu mun samu wannan dhasudiya wanda yake da dan nonon a cikin yakin da aka nuna harawan, bayan da aka kakkashe su aka kashe su, sayyidina Ali hankalin shi ya tashi yace a je a ta duba gawakin nan, a dubo mishi mutum mai siffa kaza. Mutumin shi ne wanda a jikin kafadar shi akwai wani kaman ƙari da ya fito da ɗan wasu gasussuka a jikinsa, ya kama da nonon budurwa wanda take irin kirgar dangi da ake cewa, wanda ya fara turo rigarta. To aka yi ta duba wannan mutumin, ba a gan shi ba, aka yi ta daga matattun har can dai aka gan shi. Za a gan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam Aliyu ya yi murna, ya yi farin ciki, ya yi kabbara, ya yi sujuda ga Allah, ya ce ya tabbatar da akan gaskiya ya yi wannan kisa. To shi ne sai shi wannan yake ba ta labari cewa da aka yi ba sun samu wannan mutumin a ciki. Qala fa shahiqat aw tanaffasat, sai ta yi ajiyar zuciya. Thumma qala ta ce kakimu shahadati ma ashahidu zuri, da wanda ya san abu na ba da shaida ya ɓoye ya ƙi faɗa san da ake buƙata, da wanda ya zo ba da shaida ya yi ƙarya hukuncinsa ɗaya. In ka san wani abu da zai warware wata matsala, aka tambaye ka shaida ka ce ni dai ba ruwana ba zan sa bakina ba, to da wanda kuma aka tambaye shi me yake ya faɗi gaskiya ya faɗi ƙarya, to hukuncin ku ɗaya, dukan ku hukuncin ku ɗaya, la'anannu ne. So da kai ta san wani abu ba za ta ɓoye ba. Duk da fa ita da sayyidina Ali a lokacin ba kam ɗin su ɗaya ba a rigingimu. Tace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, na ji manzon Allah yana cewa yaqtulu hadhihi al-isabata khairu ummati, wasu mutane za su fito wanda za su tada rikici a lokacin rabuwar kai kaza kaza kaza, sai Annabi ya ce wanda za su kashe waɗannan rigimammu su ne mafiya alkhairi a cikin al'umma ta a wannan lokacin. Kaga sayyidina Ali ya zama cikin mafiya alkhairi kenan. shine jagoran mutanen da suka fi ɗayan bangaren alkhairi a lokacin da aka wannan kisa. Wannan isnadi shi ma yana da matsala saboda Abdullahi ibn Qais ibn Raqqashi la yutaba ala hadisi. Sannan wannan Abu Sa'id ibn Raqqashi wanda shine Qais ibn Raqqashi shi ma Bukhari ya ambace shi da Ibn Abi Hatim, amma babu ambatan nagarta ko rashin ta a cikin ambatan da aka yi masa. Amma dai kissar tana da asali, wannan kisa ta Zusudiya tana da asali insha Allah. Wa hadathana Hudba qala hadathana al-Qasim ibn al-Fadl an Abi Nadra an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamriku marikatun inda furqatin min al-muslimina yaqtuluha awla ta'ifatayn bil-haqq. Wannan ita ce riwaya Imam Muslim kenan daga Hudbat ibn Khalid al-Qaisi daga Al-Qasim ibn al-Fadl al-Azdi kenan daga kuma Abu Nadra. Abu Nadra shine al-Mundhir ibn Malik al-Abadi shine yake cewa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Abu Sa'id yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace tamriqu mariqatu wasu ƴan tawaye za su fice daga cikin al'umma. Mariqa su ne wanda suka ware gefe inda furqatin furqa rabuwar kai kenan aka ce kuma firqa ya zama kungiya inda furqatin min al-muslimina a lokacin rabuwar kan musulmai. Musulmai sun rabu ana ta fitina sai kuma wasu a ciki su sake warewa su fita daga cikin musulman. Yaqtuluha awla ta'ifatayn bilhaq a cikin ƙungiyoyin nan guda biyu na musulmi da suke rikici wacce ta fi ɗaya kusa da gaskiya ita ta samu nasibin kashe waɗannan batattun. Wannan hadisi yana daga cikin alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ba da labarin rabuwar kai da ra'ayi kuma ya kira su da suna musulmi har yanzu kansu ya rabu sunansu musulmi. Sannan kuma ya ce a hakan kuma za a sake samun wata ƙungiya kuma ta sake ficewa kiyata da suna mariqa wato wadda ta fice ta fandare. Sannan kuma ya tabbatar da cewa ɓangaren Sayyidina Ali da suka yi yaƙi na Nahrawan su suka fi kusa da gaskiya fiye da ɓangaren Muawiya. Da ya ce kuma aula ya nuna cewa su ma ɗayan ɓangaren suna da wani rabo na gaskiya. Aula ta'ifatayn bilhaq wato kowanne a cikinsu yana da nashi rabon gaskiya amma na Sayyidina Ali da jama'arsa mutanen Kufa ya fi yawa fiye da na su Muawiya da jama'arsa mutanen ƙasar Sham. Allah Ubangiji ya gafarta musu gaba gida. Wannan isnadi kamar da muka ambata isnadi ne sahihi. Hadisin yana cikin Sahih Muslim da Abu Dawud da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Musnad Tayalisi da ainihin littafin Khasa'is na Imam An-Nasa'i ta hanyoyi daban-daban zuwa ga Al-Qasim din nan da Ibn al-Fadl. Wa hadathana Muhammad ibn Muslim ibn Wara. Muhammad ibn Muslim ibn Wara ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi din da ake buga misali da su wajen kaifin hadda mutumin ƙasar Rayyu wanda ya rasu 270. Yace hadathana Yahya ibn Qaz'a bi Makka qala hadathana Umar ibn Abi Aisha al-Madini qala sami'tu ibn al-Mismar ibn al-Mismar wato Bukayl ibn al-Mismar ibn Mismar maula Ali Sa'ad ibn Abi Waqqas bararran bawa ne a gidan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yadhkuru an Amir ibn Sa'ad yana ambata daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan anna Ammar ibn Yasir qala li Sa'ad ibn Abi Waqqas Ammar dan Yasir ya ce wa Sa'ad dan Abu Waqqas radiyallahu anhum ya ce masa malaka la takhruju fatuqatilu ma'a Ali ibn Abi Talib kai Sa'ad ya daga cikin da suka yi in izali suka kauce daga fitina ci to sai ya tuhume shi cewa me yasa ba za ka fito aje ayi jihadi da kai ba ka goban Sayyidina Ali. Amma sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fihi qala kai ma qala fihi ashe baka ji abinda Annabi faɗa game da Sayyidina Ali ba. Qala yace yakhruju qaumun min ummati yamruquna min ad-dini muruqa sahmi min ar-ramiyya za ai wasu ƴan tawaye a cikin al'ummata wanda za su fice daga cikin addini kamar yadda kibiya ke fita daga cikin bakatta. Yaqtuluhum Ali ibn Abi Talib Ali ne zai kashe su salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faɗa haka har kafa uku. Qala Sa'ad yace sadaka ta kai gaskiya wallahi laqad sami'tu na rantse maka da Allah naji wannan karatun walakin ni ahbabtu al-uzla sai dai na fifita al-uzla shine komawa gefe salaf da yawa kamar yadda Ibn Jauziyya fada a lokutan fitina da lokutan rikicewa al'umma sukan fifita al-uzla yu'athiruna al-uzla 'ala al-khalqa suna fifita komawa gefe su harkokin su a gefe biye da cakudewa da masu shiga cikin wannan fitina wannan shine tafarki mai kyau san da ake wata fitina ko wata rigima to karka yi musharaka a cikin ta sannan uzla daga baya ta zama dabi'a ta musamman ta malamai da masu neman suluki a wurin Allah masu neman shiga a wurin Allah madaukakin sarki malamai da dama musamman wanda suka yi rubuce-rubuce masu yawa zaka samu a tarihin su a lokaci cikin lokuta sukan kebance kansu su daina shiga cikin mutane kamar shi Ibn Jauzi kamar Imam Az-Zahabi kamar Imam Suyuti da makamantansu sukan samu shekaru ba sa shiga cikin mutane ba sa hulɗa ta yau da kullum ba sa zaman majalisa ba sa zuwa jana'iza ko daurin aure kai wani ma ko sallar jami'i ba yayi sai ne kan masallaci a gidan shi kamar Imam Suyuti tun yana shekara 40 wasu kuma idan fitina ta yi yawa ne kamar in hassada ko rigima akan shugabanci ko rigima akan wani abu sai mutum sai ya janye jikin shi ita suke ce ma al-uzla hallita fa sai rubuta akai Ibn Abi Dunya ya rubuta, Al-Imam Shawkani ya rubuta, Suyuti ya rubuta har guda biyu da sauransu. Da sai ya ce, "Ahbabtu al-uzla, na so in koma gefe ne, hatta aji da saifan yaqta'u al-kuffara wa yambu 'anil mu'min." Har sai na samu takobi wanda in na kai sara ma kafiri, zai kashe shi. Amma in na kai sara wa mumini, sai ta dakushe. Kana da wani takobin da zaka bani? Wanda in na kai sara idan mutumin mumini ne a wurin Allah takubuna yake da kushi idan ku na kai sara idan mutumin nan kafiri ne yana daga cikin marika din sai kuma ta kashe shi wannan hadisi ne munkari kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa a cikin Mizanul Ijtihad cikin tarjuma Umar ibn Abi Aisha da Ibn Bismar din sa wanda shine Bukhari kamar yadda muka faɗa amma zaka ga asalin magana da ake a cikin hadisin ta tabbata shine sayyidina Amar dan Yasir shi ya shiga cikin wannan rigima dumudu yana cikin wanda suka gaba-gaba a cikin rigima bangaren sayyidina Ali kuma yayi ta kokarin kiran mutane yana musu campaign cewa su su shiga wasu sun shiga wasu ba su shiga ba sannan Abi Waqas da gaske yana cikin waɗanda ba su shiga ba karshe ma ya bar garin Madina ya koma wata gonar shi a gefen garin Madina ya zaman shi a can ya rasu Allah ya gafarta mishi sannan kuma yayi irin wannan magana akan cewa shi ba zai shiga yakin nan ba sai Allah mishi takobi wanda za ta tantance tsakanin wato waye kamata ya kashe wa bai kamata ya kashe akwai sahabbai da yawa da suka guje wannan fitina irin su Abubakarata wanda shi ya yadda ma takobinsa sai ya takobin katako ya saka a cikin kubansa to akwai sahabbai da dama da suka guje fitinar saboda basu su a ijtihadin su ba su ga cewa ya dace su yi musharaka ba wasu kuma suka isa da su ga cewa ya dace su yi musharaka wannan suka bi bangaren Ali wanda suka bi bangaren Muawiya to dukan su dai sahabbai ne mutanen kirki ne abin darajtawa malaman tarihi suna fifita ra'ayin waɗanda suka ki shiga cewa ya fi kusa da gaskiya fiye da ra'ayin sauran biyun a na sauran biyun kuma ra'ayin bangaren sayyidina Ali ya fi na bangaren sayyidina Muawiya amma duka babu wanda za a zaga ko a mishi batanci ko a cutar da mutuncinsa saboda musharakarsa ko rashin musharakarsa a cikin wannan fitina Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya ƙara musu yarda gaba dayan su malam ya ci gaba da cewa wa haddathana Mahraz ibnu Salama wa Abu Marwan al-Uthmani Abu Marwan al-Uthmani shine Muhammad ibnu Uthman ibnu Khalid qala haddathana Abdul Aziz ibnu Muhammad ad-Darawardi kenan قال حدثنا يزيد ابن عبد الله ابن الهادي ابن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه نافع بن عجير عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أنت يا علي أما أنت يا علي فصفي وأميني نبي يتشي مسا كاغا كي علي أورينا صفي نيكي واتو زاببي نيكي أورينا nawa ne kai na kusa wa amini kuma amintacci ne kai a wurina wannan hadisi ne wanda ke isnadin shi sahihi yana cikin littafin khasa'is na Imam Nasa'i da kuma Al-Bahawi a cikin Mushkilul Athar da Baihaqi da Bukhari a cikin tarihul kabir wanda sana Duhaim Duhaim shine Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi kenan qala hadathana Abdurrahman ibn Bashir am Muhammad ibn Ishaqa mai sira da magazi qala hadathani Muhammad ibn Talha an Ibrahim ibn Sa'd annahu sami'a abahu yaqulu Ibrahim ibn Sa'd ibn Abi Waqqas akwai kuma Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mun karanta kisan shi a baya wanda yake shiga cikin fitina sosai shine wannan yake cewa lamma sar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-madinati ila tabuka yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya zai tafi yakin da ya shirya na tabuka khallafa ali ibn abi talib sai ba sayyidina ali yace ka tare mun madina kai ne acting shugaba a madina fa atahu bil jarfi sai ga ali ya su kwano doki ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cima aljarf yana nan a arewa maso yammacin garin madina yanzu gari ya kawo wajen ya zama anguwa ne amma da wani kwazazzabo ne in an wuce wadil aqiq sai a kai wajen daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen yanzu kamar kilomita 7 to sayyidina ali ya riske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yana ce masa yahmilu silahu ya dauko makamansa yayin shirin yaki fa kala ya rasulullah yace ya manzon Allah atakhlufuni ba'dak ya manzon Allah ni yanzu ne zaka bari a gida walam atakhallaf anka qat kuma da dai ni ban taba cikin zuwa yaki ba da yakin da akai da ni akai yau kuma kawai ni a ce in zauna a gida qala fa walla mudbiran fagrau raqat aynahu ne fadi wannan magana sai ya koma ya juya yana kuka faraja ba'da firaqihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo bayan ya rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo kuma fa kale ya ce ya rasulullah ce ya manzo Allah innal munafiqina yaz'umuna annaka innama khallafta istisqalan munafiqai suna cewa ka banna a gida ne saboda baka son gani na kusa da kai kana jin damuwa baka cikin waɗanda nake bana cikin waɗanda kake son gani fagadi ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fusata yawma idin a wannan rana hatta ru'iya fi wajihi ha aka ga fushin a fuskar sa fa kale yace ama tarba an takuna minni bi manzilati haruna min musa kai ba za ka so a ce matsayinka a wajena kamar matsayin haruna a musa wajen annabi musa ba kuma inda annabi musa da ya tafi ganawa da Allah ya bar annabi haruna ko ya haruna khlifni fi qaumi kamar ya mun gurbi na a cikin mutane na to haka kai ma yanzu zan tafi wannan jihadi na baka ka zama halifa na a cikin al'umma ta da iyalai na da daulata illa annahu la nabiyya ba'd bambancin alaka haruna da musa da alaka ka da ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina ali saboda bambanci shine shi a yanzu babu wahayi amma a wancan zamanin sayyidina musa sayyidina harun sai suka zama annabawa gaba ɗayan su lokacin da aka yi masa wahayi sai ya gaya wa Allah cewa waja'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri ka sa yayi tarayya da ni a cikin wannan sha'anin na annabta kuma Allah ya ce mishi kad ujita su'ulaka ya Musa sai annabi Musa aka ce mishi an amsa maka daga nan sai shi ma Haruna sai zama annabi cikin annabawan Allah kuma waziri ga dan uwansa annabi Musa alaihi wassalam yace to amma kai yanzu ba za ka samu wannan martaba ba don ba za a yi mu wani wahayi a baya na ba wannan yana kore yuwar duk wani wanda za a yi mishi wahayi ya ce gashi an masa wahayi to ƙarya ne a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne sahihi wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim da littafin Ibn Majah ta wasu hanyoyi daban-daban dukkanin suna takewa zuwa ga makarantar Shu'ba daga Sa'ad Ibn Ibrahim daga babansa daga kakansa wato shine Sa'ad dan Abi Waqqas kenan radiyallahu anhu saboda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi sayyidina Ali ya zama wakilinsa a zamanin yaƙin Tabuka kuma ya zaɓe shi ne saboda ƙaunarsa da kusancinsa da shi wannan ƙarin falala ne gare shi wannan yake nuna maka cewa akwai abin da zai zama abu ne na alkhairi amma kuma wani ya kalle shi da mummunar fasara. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Sayyidina Ali wannan acting governor kenan za a ce ko acting president, ya mishi wannan muƙamin ne saboda fifikonsa da darajarsa. Amma su kuma munafikai saboda mummunan tunaninsu sai suka kalla abin a matsayin cewa na ƙasace gare shi. To kuma yana nuna ko da abu daraja ce a wurinka, idan wani mata mummunan fasara, wannan kasancewar daraja ba zai hana ka jawo shi ba, ko ka ji damuwa ba. Wasu sai na Ali ya ji damuwa, ya ji takaici, ba zai ce ka wato kuka sani, kuka sani ai ni da na san daraja ce. Duk da haka sai da ya ji haushi, kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fusata. So da haka yana nufin cewa mu dinga kiyaye harsunan mu akan abin da mu dinga faɗa ga mutanen kirki masu falala, masu daraja. Kan mu ɗauka wai tunda suna da girma da daraja, to su kamar ba mutane bane, kamar ba sa jin damuwa ko takaici ko haushi, kamar kuma ba alhaki ne muke ɗauka ba. Kasan talakawa suna ganin wannan wata farfajiya ce ma da suke da ƴancin yin abin da suka ga dama. Duk wani babba ko wani mai mutunci in yi wani abu da ba haka suke so a yi ba, suna ganin mutuncin shi ma kamar kawai halas ne a kansu, kawai halas ne a irin kamar halascin naman kaza ko ruwan firiji. Kawai za su hau kan mutuncin shi su tattaka su yi mishi ba'a da habaici, a yi content iyasar rai. Mutane suna ganin kuma kamar ba zambi suke ɗauka ba. Allah ubangiji ya gafarta mana, Allah kuma ya mana rahama, Allah kuma ya tsare mu daga ɓata a ko'ina a koda yaushe, Allah kuma ya sa mu gama lafiya. Ina ganin duk ciyayi ku bari mu bashi haka insha Allah. Sai mu tashi a lambar tarjama ta 1367 kenan ko? Na'am. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.